العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. سرارو بركم من السادوة أتشمون نشيري نامو ميتانم البركة شيرم مغبا تانا غري واندا كومتن الحواريون سفيد أكن نون كاومكو أدوك ماكو أديدي وانا اللوكة تي أكما وانا كفامي البركة. نارو أن الله من أكتين سريكي tema kai ruku da hannun su lam ofin sarki kar ya gajishe su ya rabbul alamin. Muna cikin mabu'in mu ne cike da albarka na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani, wanda muke mako hudu tare da barista Ishaq Adam Ishaq Zama. Yau insha Allah ta'ala za mu halka mutabiyar cikin rahmar Allah. نرى أن الله مدعوكين سلكي من الجابورة برسة سيء سلام على منصور أرو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من شماكم من جيد دمالي سكواني وانا فيلم ومن بياني دلا دلا كان أبين دي كده علاقة دا يد صحبان وسلم وشكي سنسط مشكي مسبيية وانا نقع دي يتشي لوك تشي وانا هلي ومكيغة كما لا تباكما يوما دي إذن الله أكنتني برسة دي سكواني. Na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa insha albarka a cikin abin da za mu saurara. Mu sauraro sai mu tattara hankali mu koma gefe mu musawari malam barista Ishaq Adam Ishaq Zama, imamu masallacin Juma'a na al-Imam Bukhari wanda ke rijiyar Zaki a jihar Kano. Karbaka Allahu takabbal.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asalin nabiyina wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كما يدما سورارو ستجي ساتن لغباتا أتكم بيان منا abubuwan da yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu wannan matsayi a gurin Allah. Allah tabaraka wataala ya tabbatar da zaɓin sa a gare su, sannan kuma ya zanto cewa Allah na ƙaunar su, Allah yana tsarkake zuciyar su. Dan gurare da dama yana cewa yaftaguna fadlan minallahi wa ridwana, suna neman yardar Allah ne, suna neman falalar Allah ne da yardar sa, wanda wannan wato tsarkaka ne ga niyya da zuciya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuna daga cikin abin da muka faɗa satin da ya gabata shine da'ar da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ayoyi da dama a cikin littafin Allah sun nuna mana cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a shine zai kai ka matsayi mai girma mai daraja. Dan ya ce wa man yuti Allah wa ar-rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن نتي ودون ذلك لا أجعل الله تمنى لسه سلمة وننا ترد أن نبوا دصديقين دشهيدين دصالحهم بايكم الله تيايك وأن نسلم أبو كنت فيها. إذا منك الآية إذا ما أتين القرآن سنا منا من نتي وإني والنبي صلى الله عليه وسلم بيها شيك جه متعني زواج هلا. shi sa bayan Allah yi bayani sai kaje ce zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula, wannan ya same su ne na azaba saboda sun saba ma Allah, sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya saba Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to azaba mai daɗi ta tabbata a gare shi ko azaba mai tsanani. Wannan ya sa Allah da kansa yake gargadin musulmai cewa su daina saba annabi sallallahu alaihi فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لما سذاب والنبي صلى الله عليه وسلم سكيي كر فتنه تسامي سو ا رايو الدنيا كو كما تعذاب من الذي. الامام احمد بن حنبل ياي مغنى اكن شيوا فتنه شيني دان ادن يجي شركا عذاب كما شيني اسا دان ادن ا cikin wuta, ma'ana saba annabi sallama yana jawo dan adan ya zanto cewa ya samu fitina a rayuwar duniya, kuma yana jawo dan adam ya samu azaba a ranar alkiyama. Shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ce man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira. Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin littafin sa na Madarijus Salikin yake cewa yayin da masu da'awar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yawaita to sai Allah madaukin sarki ya neme su da su bayar da hujja cewa suna san Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mutane da yawa kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa da yawa daga cikin mutane sun ja baya waɗanda kadai suka tabbata su ne atba'ul habibi ma'ana masu yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqi wanda suke biyayya ga manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukansa da maganganunsa da kuma ɗabi'unsa wanda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance satin da ya gabata mun bayar da misalai da yawa na da'ar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu zamu ci gaba da kallon yadda sahabbai suke yin wannan da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi a cikin sunan nashi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne da Sheikh Al-Albani ce hadisi ne sahihi wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Juma'a ya hukan minbari ya fara hutuba sai ga mutane suna shigowa masallaci sai ce ku zauna Abdullahi dan Mas'ud yana daidai bakin kofa a daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anijlisu ku zauna dan haka Abdullahi dan Mas'ud bai yadda ya ƙara taku guda ɗaya ba sai ya zauna a nan gurin bai motsa ba a nan gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku zauna to anan Abdullahi dan Mas'ud ya zauna malamai suka ce wannan yana nuna tsantsar biyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gashi yana cewa ku zauna bai nemi sai ya ga wani guri a can ba ko sai ya ga wani guri a can daidai inda yake da aka ce a zauna a nan kan dandamalin kofa to anan ya zauna saboda an su kira na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu kalli wannan sosai a cikin hadisin Muslim hadisin Abu Huraira hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'utiyanna ra'ayta gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan bayar da tuta ta yaki ga wani mutum da yake kaunar Allah yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah da manzon Allah suke san shi sai na Umar yace bai taba jin cewa yana da sha'awar shugabanci ko a bashi wani matsayi ba irin wannan ranar dalili kuma da yasa yaje yana san wannan saboda an ce shi wannan mutumin yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah da manzansa kuma suna san shi sayyidina Umar sai ya so ina ma shine wanda wannan matsayin wanda kuma dama babu wanda wato ba zai so a ce shine yake da wannan matsayin ba duk ikhlasin sa duk wato kusancin sa da yake da shi da Ubangiji zai so wannan na ka washe gari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan tuta bayar da ita ga Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib ya tafi bayan ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je gari kaza mana ya jagoranci yaki sai na Ali bayan ya tafi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya tafi ya ce mai kada ya juyo to tunda sai na Ali ya tafi bai juyo ba amma sai na Ali tuno da wata magana cewa a kan me za mu yaƙi wannan mutanen da haka sai ya tsaya a inda yake bai juyo ba a inda yake bai juyo tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya juyo sai ya tsaya a inda yake bai juyo ba sai ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a kan me za mu yaƙi waɗannan mutanen sai ya ce ku yaƙe su a kansu shaida babu abin bautatawa bisa cancanta sai Allah idan sun yi wannan to an hana ku ku taɓa jininsu da dukiyarsu sai dai da haƙƙi na addinin musulunci wannan ne sa al-qadi iyad yake cewa jumlan waqafa wa lam yaltafit da yake ce sai na ali sai ya tsaya a inda yake bai jiyo din ba sai ya ce to a cikin wannan akwai iltizamu awamirihi sallallahu alaihi wasallam wato akwai ruku da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akhdhu bi zahiriha sannan kuma da ruku da zahirin wannan umarnin ma amkana gurgudan ikon sayyidina ali dubi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke mai biyayya in wani ne zai tunanin bari na jiyo sannan na tambaye shi akan me zamu yaki amma sayyidina ali bai yadda ya ji batun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tafi kada ya jiyo to bai yi wannan jiyowar ba wannan yasa wato malamai suka ce lalle akwai cikakkiyar riko cikakken riko da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an yi riko da wannan umarnin a zahirin sa yadda Annabi ya faɗe shi haka aka yi riko da shi ba tare da an canja masa ma'ana ko an yi wani abu daban wanda ya saba wannan umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba na daga cikin abin da zai nuna mana yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisi ne na Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani daga cikin sahabbai da zubi na zinari da ya ganshi da zuban nan na zinari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuzge wannan zuban sai ya jefar da shi sai yake cewa ya amidu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'alha fi yadi yanzu ɗayanku haka zai ringa nufatar wato garwashin wutar jahannama yana sawa a hannunsa ya ɗan adam zai ringa ɗauko garwashin wuta yana sawa a hannunsa da haka Annabi sallama sai ya tafi bayan Annabi sallama ya tafi sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ce to kai ka ɗauki zoben ka bana kai wani amfani da shi tunda Annabi sallama ta yi sawa a hannu wannan sahabin ya ce tunda Annabi sallama ya cire zoben nan ya wurgar da shi yace ni bazan ƙara wani ɗaukan wannan zoben ba har abada to kaga wannan shi ma ya nuna irin cikakkiyar biyayya ga Annabi sallama da kuma cewa Annabi sallama yayi hukunci wannan sahabin bai ji damuwa ba dama Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi sudurihim fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah tabaaraka wa ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minuna ma'ana ba haka bane na rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainakum har sai sun hukunta ka a cikin abin da ke gudana wato a tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya zanto cewa ba su ji wani kunci a cikin abin da ka hukunta ba wa yusallimu taslima sannan su miƙa wuya zuwa gare ka miƙawa in ma kalli wannan sahabin yayi abin da ya dace da wannan ayar domin dai zinari koda ba za ka sashi a jikinka ba dukiya ce mai yawa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zari wannan zubi ya jifar da shi wannan sahabi babu damuwa a tare da shi bal ma da waɗansu daga cikin sahabbai suka ce ya ɗauki wannan zoben ya amfana da shi kila ya ba matarsa kila ya ba ƴarsa kila ya siyar ya kashe kuɗin sai ya ce shi ba zai wannan mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya jifar da shi to shi ba zai ɗauka ba kaga sun malayijidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to haka sahabban manzo Allah sallama suke girmama hukuncinsa suke girmama dukkan abin da Annabi sallama ya zo da shi sa Imam An-Nawawi yake cewa fihi al-mubalaghatu fi imtithali amri rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa istinabi nahyi yace a cikin wannan hadisin akwai makura kaiwa makura wajen riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma nisantar hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tunda gashi abinda wannan sahabi sai ce kuma da rashin wato saukakawa kai ta hanyar wani ta'awili wa adamu tarakhus fihi bitta'wili bitta'wilati dha'ifa misali abinda Imam An-Nawawi yake nufi anan gurin mutum da kuma rashin saukakawa kai da waɗansu ta'wili masu rauni kila kace ai tayi kannasa zan iya ba matata zan iya ba ƴata zan iya siyarwa kaga duk wannan ta'wili ne wanda yake dha'if abinda sahabin ya dauka yi aiki da shi wannan shine abin da yafi daidai kuma wannan shine abin da yafi nuna cikakkiyar ya wato cikakken yadda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke na hukunci kuma haka ake son kowane irin mu'mini idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ka ji wannan hukunci shi yayi ma kamar yadda wannan aya cikin suratul nisa ita yi bayani shi sa zamu ga cewa Allah madaukin sarki kullun inda zamu samu sabani akan wata mas'ala a tsakanin mu abinda Allah yake nuna mana shine mu maida abu zuwa ga Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya mana cewa subhanahu wa ta'ala in kun yi ja'in ja'a wani abu wannan ya ce daidai ne wannan ya ce ba daidai wannan ya ce sunna wannan ya ce bid'a to kar ai tashin hankali a maida wannan abin zuwa ga Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu waraka za a samu wato sauki a ciki da haka duk wani sabani da za a yi yanzu ana yi to za ga wani sa'in akwai son zuciya wani sa'in akwai sanin hanyar da ya kamata a bi amma ai ba tashin hankali wani ka ce abu kaza kaza ne ba mu dalilin ka cikin qur'ani da sunna wani ka ce abu kaza kaza ne ba mu dalilin ka cikin qur'ani da sunna sai a ga wanda yake da gaskiya sai kuma a dawo kan hanyar sa in an dawo hanyar sa ba wai shi akai wada'a ba an yi Allah ne da'a an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a hadisin mu na gaba hadisin bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa malamai suka ce wannan hadisin yana nuna cewa sayyidina abu huraira saboda da'arsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe wa annabi da'a ya saba wa abin da yake so a ransa wannan hadisi ne da yake magana akan sayyidina abu huraira yana jin yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya tafi da shi suka je suka tarar a gida an kawo kyauta ta wani mazbi na nunu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yana ganin zai iya shanye wannan nonon shi kadai amma aka ce je ya kira wanda suke a masallaci ahlus sufa da ya je kira su a lokacin sai ya ji cewa ai shi wannan nonon shi kadai ma zai iya shanyewa ya za a ce a je a kira waɗansu mutane amma dole ba yadda zai idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim kama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim to kaga ba shi da zabi ba kai je kira su kuma dole tunda sun biyo ta yadda za a fara da su aka fara Abu Hurairah na ganin wannan nuno ba zai ishe shi ba har dai aka zo kan shi aka bashi ya sha ya koshi to nan muhalli shaid anan gurin shi ne yana ganin zai iya shanye nunan nan shi kadai kuma an ce je taho da waɗansu mutane wanda yana ganin shi nunan nan shi kadai ba zai ishe shi ba amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa dole wato wanda ya bi wannan umarni kuma haka ya je ya bi kuma ya samu albarka nunan ya samu albarka waɗannan sahabban suka samu albarka shi ma Abu Huraira ya samu albarka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa akwai fa'idoji a cikin wannan hadisin kamar haka na daga cikin wanda suke da alaka da wannan magana da muke shine falalat sayyidina Abu Huraira ta yadda me falalar a ciki ta yadda ya zanto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane halin da yake ciki ya taho da shi gida kuma aka samu an kawo wannan nono abu na biyu na fa'ida a ciki shine yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya gabatar da yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gabatar da yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a akan shi abin da yake so a ransa tare da yana da tsananin bukata amma sai ya ajiye bukatarsa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna cewa duk yadda kake da bukatar abu idan ya zo cewa wannan abin ya ci karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so to zaka ajiye wannan abu kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyayya wannan yana nuna yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suke da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kila abin da zamu kalla a gaba shine kissar auren Fatima bint Qais da mijinta yake ta saki uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ta gama idda ta sanar da shi da ta gama idda sai mutum uku suka zo suna son auren ta akwai Abu Jaham akwai Abu Sufyan sannan akwai Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid tana ganin maulani kuma baki ne amma sai ta zama
kalamu ne
yawa sai zama ba ta san Usama amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan bai wannan bai da kuɗi wannan kuma Abu Muawiya bai da kuɗi sulu kullu malala shi kuma wannan baya aje sandarsa da kan kafadarsa wanda malamai suke cewa ko dai matafi ne ko mai dukan mata ne duk da wata riwayar mata zo da maganar dukan mata din to sannan na uku shine Usama sallallahu alaihi wasallam ya ce ta aure shi
wannan wayo ne kusa gine a wajen mata mai dukan ko mai tafiye tafiye
ai wanda mai tafiye tafiye amma mai duka taran ai sai karya ko ya fasa
kuma wala mai tafiye tafiye ko akwai matsala
duka suna da matsala gaskiya to amma ya danganta da bukatuwa zuwa ga mace
Allah
dukan mata ba wani abu ne da ake bukatar sa ba sosai abu ne da ya kamata shari'ar musulunci sai ta sa matakai kafin a zo kan ga duka fa'iluhunna wahjuruhunna fi
al-masjid
yawa na farko kai musu wa'azi sannan a kaure musu daga shimfiɗa sannan kuma sai duka ya biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba duka wanda zai fasa fata ko ya tayar da fata ba ma'ana duka na ladabi da mutunta kuma kafin a zo nan sai an bi waɗannan matakan sannan abin da ya kamata a zo nan to da haka dai da karshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata mafi alkhairi a cikin auren Usama ibn Zaid akwai alkhairi a ciki kuma daga baya kai biyayya ta auri Usama kuma daga baya ta zo tace sai da tana sansa kuma ta ga dukkan alkhairin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa a tare da Usama shi yasa Imam an-Nawawi yake cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya ba ta shawara shine Usama yana da addini yana da ibada yana da biyayya sannan kuma yana da saukin hali shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba ta wannan shawara cewa ta aure Usama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya fusanta da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wato a cikin gidan mijinta hadisin mu na gaba shine hadisin Huzaifa na yakin Ahzab yakin Khandaq bayan an zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin sahabbai waye zai je nemo mun labarin mutanen nan sai kowa ya shiru duk wanda ya je nemo mun labarin mutanen nan to zai kasance tare da ni a ranar alkiyama kowa ya shiru amma sai Huzaifa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Huzaifa je ka nemo mun labarin su amma an ka je kada ka tayar da hankalin kowa yace lokacin da ya tafi cikin su dan ya samu labarin su yace yaga Abu Sufyan yace yana saki biya a cikin kwarinsa in ya harbe shi mutuwa zai amma sai ya tuno cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya tayar da hankalin kowa sai ya fasa sai malamai suka ce to wannan yana nuna tsantsar biyayya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ga a lokacin ga kafiri ne shi makin Allah ne yakar addini zai yi amma gashi ya samu damar yace da in zan harbe shi samu sunni kuma sai ya mutu ya san zai iya kashe shi amma sai tun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya tayar da hankalin kowa wannan yasa ya fasa taba shi kuma ya je ya dawo ya bawo annabi sallallahu alaihi wasallam labarin da zai bashi to kaga wannan ya nuna irin kima su yadda suke wato biyayya ga duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni da shi ba sa saba masa wannan yana kima sahabbai shi san an ce masa sahabbai Allah ya yarda da su sun yarda da shi shi san Allah ya ce ma zuciyarsu masu kyau ce to baka da halin da zaka yi musu domin shi Allah ya san su waye su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makalla hadisin Abu Zar al-Ghifari Abu Zar al-Ghifari yake cewa wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin unguwannin Madina da yamma sai yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da Abu Zar yace ya kai Abu Zar ni fa bana su yace lokacin mun fuskanci dutsen Uhudu sai yake cewa ya abba yace mai ya Abu Zar bana san a ce ina da zinari zan so a ce ina da zinari wanda yake girman Uhudu to idan ina da wannan ba zan so a ce kwana ɗaya ko biyu ko wannan abin ya zauna a guri na ba kawai ina ajiye shi ba tare da nayi haka da shi nayi haka da shi amma ba tare da na bawa bayin Allah shi ba in bayar hagu in bayar dama in bayar ko ina manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Zar wannan sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ce ya Abu Zar sai ce masa labbaika wa sa'adaika sai ce al aktharuna humul aqillu yace mutanen da suke da ta'addin dukiya a duniya to su ne masu karancin dukiya ko masu karancin lada a lahira da haka sai ce sai dai wanda ya ɗauki dukiyarsa ya bayar a nan ya bayar a nan ma'ana ya ce gaya Abu Zar al-Ghifari bayan ya gama gaya ma wannan sai ya ce Abu Zar al-Ghifari tsaya a nan zan je na dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai Abu Zar al-Ghifari ya ji wani irin sauti ya ce sai na tsorata ko wani abu ne ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne niyyar na je gurin dan na ceto dan na ga halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki sai ce amma na tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni la tabraha ya Abu Zar hatta arja kada ka bar nan gurin ya kai Abu Zar har sai na dawo yake sai na zauna a gurin ban motsa ko ina tare ina da tashin hankalin cewa ga abu tun yana kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya ce kan na bar nan gurin shi sa Hafiz Ibn Hajar yake cewa wannan hadisin yana nuna ladabin Abu Zar al-Ghifari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu kuma yana nuna tsantsar riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Zar al-Ghifari ba wani tashin hankali da ya kai ka ji cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam can wani abu na iya samun sa amma shi da kansa kuma yake karkaban nan gurin wanda in muka kalli malamai zamu ga yakin Uhud ya rike cin abin da malamai suke fada annabi sallama ya aje wadansu maharba kan dutse ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kada ku sauko wanda malamai suka wato abin da ya samu musulmai a farko malamai suka danganta shi da saba ma umarnin da wadannan bayin Allah suka yi saboda sun ga kamar an yi nasara kamar za a ɗibi ganima kamar za a yi kaza sai suka sauko wanda wannan ya jawo aka karya musulmai aka samu nasara ta wani lokaci a kansu wanda wannan ya nuna cewa sahabbai sun fahimci cewa tsira da nasara to yana cikin yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullun ba sa yarda saba masa wanda shi yasa Abu Zan al-Ghifari ya san ya ji abin da ke samun Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma dole ya tsaya tunda ya ce mai kada ya bar nan gurin shi yasa zamu ga mun kalla hadisin da Ibn Hibban ya rawaito hadisin Abdullahi dan Umar wata rana Abdullahi dan Umar ya je suna zaune wani mutum ya zo ya sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi sai Abdullahi dan Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin ina san shi saboda Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ka bashi labarin kana san shi sai ya ce ban bashi labarin ina san shi sai ya ce je ka bashi labarin kana san shi Abdullahi dan Umar ya je ya same shi ya ce masa ya kai wannan bawan Allah ina san ka ne saboda Allah ya ce ni ma ina san ka saboda Allah ya ce to amma ka sani ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in baka labari ba da ba zan baka labari ba yace da ba zan baka labari ba da kuma wannan shine sunna kuma kalla hadisin al-Miqdam ibn Ma'di Karim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sunan da yake cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya magana cewa idan ɗayan ku yana son wani saboda Allah to ya bashi labari shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi yace da Mu'adh yace ya Mu'adh inni uhibbuka fillah Allah yace ya kai Mu'adh ina son ka saboda Allah kada ka bar barin a ƙarshen kowace sallah fadin Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa ina son ka saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi umarni kuma ya zo ya aikata ya ce in kana son mutum ka gaya mai kana son shi sannan kai kanka sai da gaya ma me za ka ga idan za ka faɗa mutumin da yake yana son ka sai ka ce Allah da kake so na dan shi to ya soka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zamu duba cikin hadisin Abdullahi dan Umar yace ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yazo ya fada ba to da ba zai fada ba zamu kalli da'ar sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amarin giya a takaice asali giya halali ba haram ba ce ma'ana ba haramta ta ba asali farkon musulunci ba haramta giya ba wanda wannan yasa sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin shi yasa a cikin hadisin Tirmidhi Umar dan Khattab yake yin addu'a yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiya wanda wannan yasa aka saukar da ayar yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima to duk da haka sai na Umar tunda an ce akwai zunubi a ciki akwai amfani sai na Umar bai samu nutsuwa ba sai ƙara yin addu'a yace Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiya wannan kuma an ce ya biyo bayan wani da ya sha giya aka zo za a yi sallah ya karanta wata sura qul ya ayyuhal kafirun gurin la a'budu ma ta'budun yace a'budu ma ta'budun kamar yadda malaman tafsiri ke ambata sai na Umar ya ƙara yin addu'a yace Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiya sai Allah ya ce la taqrabu as-salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kada ku je ku yi sallah in kuna cikin maye sai na Umar dinin ma bai samu nutsuwa ba sai ya ce Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiya ya ubangiji kai mana bayani game da giya bayani cikakke to sai aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali shaytani fajtanibu to kaga daga nan Anas ibn Malik yake cewa ni na kasance ina bawa Abu Ubaida da Abu Talha da Ubay bin Ka'ab na kawo musu giya su sha a lokacin ba a haramta shan giya ba amma sai ga wani ya zo ya ce ai an haramta giya yana cewa an haramta giya sai Abu Talha yake cewa kai Anas tashi duk giyar da take a nan gurin gaba ɗaya je ka zubar da ita tunda Allah ya saukar da ayar innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam to wannan ayar tunda an saukar da ita ana zai ka je ka zubar da wannan giyar ma'ana har sun an su kira wato manzala ba da labarin Allah saukar da aya wani ya zo ya ba su labari har sun yadda sun yi da'a sun zubar sun ma daina wani mu'amala da waɗannan abubuwa. To kaga wannan yana nuna biyayyar su ga nassi na shari'a da kuma biyayyar su ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin mu na gaba shine hadisin Abu Zar.
Kafin mu je hadisi na gaba na sayyidina Abu Zar sallallahu alaihi wasallam ya tsara wasiyya turaro karo sha'afa. Muna sauraron shirin magabata na gari wanda kwamitin alhawariyun suke daukan nauyin kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa. Muna cikin halka ta biyar a cikin maudu'i mai taken sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani, wanda muna tare da babban malami barista Ishaq Ali Ishaq Gama, imamu masallacin juma'a na al-imam al-bukhari wanda ke rijiyar zaki a nan Kano. Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Mun shafe minti 30 ne gaba ta farko a cikin wannan shiri, yanzu kuma za mu koma ga malam domin ya dora mana kan hadisin da yake bayani. Za a shiga sabon hadisi na sayyidina Abu Dharr, Allah ya ƙara masa yadda. Sauraro tara hankalin mu guri guda, tawakkalan mu dora.
Biyayya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta fito fili mun kalli hadisin Abu Dharr, wanda Abu Dharr yake ba mu labari cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin yana da sahihi amma dai yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana, yace madalla da mutumin nan ni'mar rajulu khuzaimul asadi, yace madalla da mutumin nan yace khuzaimul asadi madalla da shi, sai yace amma ba dan tsayin gashin kansa ba, makonkwadar kansa jummarsa, sannan kuma da tsayin wandan shi, mana gashinsa da ya sauko to ya yi tsayi da yawa, sannan wandansa ma kuma ya yi tsayi da yawa. Khuzaima sai ji wannan labarin, don haka sai ya gaggawa ya je samu wuka, sai kama wannan gashin nasa sai ya yanki ya dawo da shi gajere, sannan ya kama wandansa ma ya yanki, wato ya dawo da shi ya rabin koli, saboda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da wani kaza ba dan tsayin jummarsa ba gashinsa da yake sakowa da kuma izar ɗinsa. Ma'ana to wannan ya nuna duk da wannan hadisin malamai waɗansu sun yi bayani kan ingancinsa, misali kamar Imam an-Nawawi a cikin Riyadhus Salihin ya ce Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi hasan, haka Ibn Hajar a cikin al-Amali ya faɗa ya ce yar wannan hadisin hasan ne, kamar yadda Hakim yace ingantacce ne Dhahabi mai muwafaqa, amma sai dai Sheikh al-Albani a cikin Irwa'ul Jalil yace hadisi ne da'ifi, sannan shi kansa Dhahabi da yawa Hakim wato muwafaqa da kansa a cikin littafin sa na Mizan al-Itidal fi Naqd ar-Rijal yace a cikin isnadin akwai Qais ibn Bishr, wanda shi Qais ibn Bishr da mahaifinsa sai yace ba a san su ba, wanda yana ishara ne zuwa ga da'uf na shi wannan hadisin. Amma dai mu sakon da zamu dauka daga ciki shine wannan sahabin ana fadar dalilin da zai hana ya zama ni'mar rajul abu biyu ne, tsawon jummarsa da kuma tsawon wandan shi, nan take ya dauko ka yanke gashin nasa, ya dauko ka yanke wandan nasa ya mayar da shi tsayin wato tsayin rabin kauri, dan ya zanto cewa ya cancanci wannan kalmar. Kaga wannan ya nuna biyayyarsa da kula da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Waɗannan abubuwan su suke samu fahimci cewa sahabbai fa ba wai haka kawai suka samu wannan kimar da ake musu hasada ba, a'a sahabbai aiki suka yi, biyayya suka yi, da'a suka yi. A cikin irin wannan da'ar ba a bar mata ba, domin Imam Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi Abdullahi ɗan Mas'ud ɗan Abbas ya ce na halarci sallar Idi, manzala ta salama ya yi sallah ya yi kuɗuba, sannan ya zo gurin mata ya yi musu gargaɗi ya umarce su da su yi sadaka, nan take mata suka ringa wato ciro kayan adansu ƙyale-ƙyalensu irin kamar zoben zinare, awarwaren zinare, sarƙar zinare, wato suna yin sadaka suna bayarwa a wajen Bilal. Ibn Hajar yake cewa in ka kalli wannan hadisin ka kalli yadda mata suke da kayan ƙarau, a ce zoben zinare, sarkar zinari aurwaran zinari munzuwa zinari yadda suke son su yace amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su yi sadaka kuma a cikin halin kunci da sahabbai suka tsunci kansu amma nan take suka ringa daukar wannan abubuwa suna bayarwa to gaskiya wannan yana nuna matsayin su da kima su da darajar su ga addini a cikin addini domin ba kowane mutum bane yanzu a ce yayi sadaka ya dauki abin da yafi ji da shi a rayuwarsa kuma yaje ya dauko ya bayar amma su sun yi wannan ne saboda me lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun zamu ga dai da ashabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba wai da'ar ba ba wai da'a ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba a'a suna ma yin kwadayi suna kwadaitarwa wajen aibiyayya din ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su suna yin kwadayin kuma ba za su kyale kwadayin sai iya kansu ba sai sun kwadaitar da mutane mu dauko hadisin An-Nu'man ibn Salim wanda yayi riwaya ta hanyar Amr ibn Auf Allah ya kara masa yadda yake cewa an basa ibn Abi Sufyan ya bani labari cewa ya ji daga Ummu Habiba ƴar uwarsa kenan radiyallahu anha tana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya sallaci rak'a 12 ta nafila a tsayin dare da rana kai nafila kamar rak'a 12 hadisin Muslim sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banallahu bi sinna baitan fil janna Allah zai gina wa mutum gida a aljanna saboda wannan nafiloli da rak'a 12 Ummu Habiba take cewa fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace tunda naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ban taba bari ba ma'ana nafilar da rak'a 12 sai na same ta an basa da yaji wannan magana daga wajen Ummu Habiba shi ma sai yace fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi Habiba radiyallahu anha yace ni ma ban taba daina yin wannan rak'a 12 ba tunda naji wannan hadisin daga wajen Ummu Habiba haka Amr ibn Aws da jiwa hadisin daga Anbasa sai yace ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasa yace tunda naji wannan hadisin daga Anbasa ban taba barin wannan rak'a 12 ba sai na yi ta haka An-Nu'man ibn Salim ya fada yace ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr ibn Aws ni ma ban taba barin wannan rak'a 12 ba tunda naji wuta daga wajen Amr ibn Aws wannan yana nuna ma yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bayan ta ga mutane hadisin kuma ta ga musu cewa ita bata taba bari ba kuma wanda ya biyo bayan ta shine Anbasa shi mai cigaba da yi haka Amr ibn Aws ya cigaba da yi haka An-Nu'man ibn Salim shi ma ya cigaba da yi wannan shine abin da ya ba su kima ya ba su daraja makalla hadisin sayyidina Ali da Fatima radiyallahu anha
amin
wata rana ita Aisha an Fatima afan Fatima ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda take aiki a gida kanta hannunta yana tashi da waye da sauransu ta zo ta dauki manzala sallallahu alaihi wasallam ta ce ga halin da suke ciki a ba su kadimi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bana ba ku labarin abinda in kun aikata ya fi abinda kuke nema na kadimi ba ya taso da gida ya zo ya same su shi kenan sai suka ce ga mana ya maka Allah sai ce to abinda za ku in za ku kwanta ku yi kabbara 34 ku yi tasbihi 33 ku yi tahmidi 33 sai ce to wannan ya fi muku alkhairi akan a dauki kadimi a baku kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito a wata riwaya ta Bukhari da Muslim sai sayyidina Ali ke cewa ma taraktuhu min mundu sami'tuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba barin wannan adkar din in zan kwanta ba tunda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sai mutane suka ce kila laku wala lailata siffin yace ko lokacin da aka yi yakin siffin tsakanin sa da Muawiya ko lokacin da aka yi wannan yakin yaki ne wanda aka yi shi akan ijtihadi shi Muawiya na ganin cewa waɗanda suka zubar da jinin sayyidina Uthman aftu da su ai musu haddi sayyidina Ali na ganin cewa a bari al'amura su lafa sannan ya zanto cewa a san me ya kamata ai wanda wannan shine ya hana shi Muawiya mu bai a gojen sayyidina Ali wanda kuma wannan shine ya kawo magana akan yakin Siffin to aka tambaye shi kowannen ranar yace kowannen ranar bai taba barin wannan askar din ba zai kwanta saboda tsabagen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Umar ya kasance in yaje gurin sallar gawa ana mai sallah sai ya tafi sa ana mai tafi ana masa ana yin sallar gawa ko sai ya tafi sa sai wani ke ga mai hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana abin da nake nufi shine ba zai bi ta zuwa ga makabarta ba kawai sai dai ya tafi gida. To sai yace masa ai Abu Hurairah ya rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa salla alaiha thumma tabi'aha hatta tudfan kana lahu qiratan min ajr kullu qiratin mithlu uhdin wa man salla alaiha thumma raja'a kana lahu min al-ajri mithla uhdin. Yake cewa duk wanda yaje gurin sallar gawa akai mata sallah sannan ya bi ta zuwa ga masallin makabarta inda za a binne ta yace aka binne ta da shi to wannan mutumin zai samu qiratani wannan duk zai samu qirati guda biyu qirati guda ɗaya kwa ya kai girman dutsen Uhud to kaga zai samu guda biyu kenan amma wanda yaje sallah kawai ya dawo to shi tumma raja'a kana lahu min al-ajl mithlu Uhud shi kuma wannan ladan sa kamar gurgudan Uhud ne. To daga nan sai na Abdullahi dan Umar ya aika zuwa ga Aisha abinci kuma ta wannan hadisin shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Aisha tace sadaka Abu Huraira tace Aisha na Abu Huraira yayi gaskiya sai na Umar Abdullahi dan Umar ko tsakuwa gurin sai na dan wasa da su da ya tafi buga su a ƙasa sai yake cewa gaskiya mun yi sakaci da kiradi da yawa mana ko da yaushe da in yaje jana'iza ko zai bi ta sai ba zai bi ta ba sai ya tafi gida sai ya tuno cewa yayi wannan asarar. Sai Imam An-Nawawi ke cewa wannan hadisin Bukhari da Muslim ne sai Abu Hurairah Imam An-Nawawi ke cewa wannan yana nuni akan sahabbai abinda suke ciki na kwadayin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna bakin cikin su akan wani abu da basu ba na da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda kuwa rashin sani ne koda rashin sani ne yasa suka haka to suna cikin damuwa kamar yadda An-Nawawi ya magana a cikin Al-Hajj. Malamai suka ce irin wannan al'amarin ma'ana su sahabbai duk abin da suka je Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun yi aiki da shi kuma shi suka gadawa tabi'ai da tabi'ut tabi'in. Aka ce akan li Imam Ahmad an ce Imam Ahmad ya sanya hadisi a cikin littafin sana al-Musnad sama da hadisi 40,000 sannan kuma duka yayi aiki da su domin da kansa ya ce ma taraktu hadithan illa amiltu bihi ban bar wani hadisi da na sani ba sai da ni aiki da shi. Aka ce wata rana Imam Ahmad sai ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho bayan yayi kaho sai ba wanda ya mai kaho din dinare amma Imam Ahmad ibn Hanbal bai da bukatar yin kaho amma sai da ya nemo mai kaho yi masa kaho shi ma ya bashi dinari guda kamar yadda na Dr. Abdullahi ibn Mahmud al-Farih ya ambaci wannan magana a cikin littafin sa na al-Minhaj al-Ulya fi bayani as-Sunan al-Yawmiyya mana Imam Ahmad wannan yayi kuma ya gado wannan ne daga wajen tabi'ai su kuma sun gado daga gurin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da maganganu da suke kwadaitarwa akan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ma'ana shine nake cewa bayan sun yi da'ar
sai kuma
to kuma su wato su kwadaitar da mutane lalle su ji wannan da'ar ta hanyar maganganun su da aka zo maganar gadin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Fatima ta nema a gurin Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar ya ga mata hadisi cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce mutaren annabawa ba a gadan mu da abin da muka bari na dukiya wannan sadaka ne. To Fatima ta matsa akan ya fata daga shi sai na Abubakar sai ce lastu tarika shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bi babu ni bazan bar wani abu da manzon sallallahu alaihi wasallam yake aiki da shi ba sai na aiki da shi inni aksha in taraktu shay'an min amrihi an azik yace domin ni ina jin tsoron naje ne sakaci na bar wani abu da manzon sallallahu alaihi wasallam ya koyar to kuma na zo ne ya zanto cewa na kauce daga kanyar Allah mana wani yana cewa inda Allah zai ce ai kaza ka ki ka saba masa to wannan zai saka karkace daga hanyar gaskiya. shi sa Ibn Battah a cikin littafin sa na al-Ibana an shari'ati al-firqati an-najiya wa muzanabati al-firqi al-mazmuma Ibn Battah al-Akbari al-Hanbali yana fada cewa yace ku kalli sayyidina Abubakar yadda yake jiwa kansa tsoron karkacewa daga hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa masa a cikin wani al'amari yana jin tsoron wannan ya zama sanadiyar karkacewarsa daga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala to ya kuma ni ya kuma kai ya kuma sauran mutane irin wannan lokaci da muka tsinci kanmu lokacin da shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili ake masa umarnin nasa ma ba abi kai wani ma yana alfahari da shi yana saba ma addini yana izgilanci ga addini to amma ga sayyidina Abubakar wanda tun yana duniya an bashi aljanna amma yace ina jin tsoron kar ya bar wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya zanto cewa yaji ya karkace ya bi hanyar da ba ita Allah tabaraka wataala yake so shi ta wacce ayat ta fal yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim zaga imam ahmad ya bayyana fitnatun shine shirka to ba barin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kaje kai shirka to kuma me zai jama kai wannan shine saba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa zaga ko a zamanin kan ka kallo wasu mutane zaga da mutane ne na kirki suna riko da addini amma saba Annabi sallallahu alaihi wasallam karara wanda wannan shine ya ja musu matsaloli da yawa saba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ja musu dauko hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito da kuma ashabu sunan al-arba ina nufin Abu Dawud da Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah hadisin da ya faru tsakanin wani mutumin Madina da kuma Az-Zubair ibn al-Awwam a game da shayar da gona wanda rikici ya same shi ka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ya kai Zubair abinda zaka shi ne ka shayar da gonarka sai ka saka masa tagangara zuwa ga gonarsa ko wannan bayan Allah ya kalla Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya maikin Allah kai wannan hukuncin ne dan wato dan uwan ma'ana dan uwan mahaifinka ne dan wato mai wato yana da alaka da wata wacce take ita kuma yar uwa ce ga mahaifinka manzo Allah sallama daga nan sai ya ce ya kai Zubair shayar da gonarka kuma ka bari sai ya kama katanga sannan ka saka masa to shine sai Zubair yake cewa wannan ayar tafala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum ina ganin ta sauka ne akan wannan bawan Allah to shi malamin yake cewa to wannan mutumin munafiki ne shi ko kuma
zamiya
ya samu da karshe dai wannan mutumin zamiya ya samu saboda Busairi ya faɗa a cikin dan talibin da yawa sun Ibn Majah ya faɗi cewa wannan bawan Allah ya halarci Badr wanda ko yaje Badr kaga ga hadisi nan cikin Bukhari da Muslim la anallahu tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad kafartu lakum ko kuma qad dakaltum aljanna to wannan dai ya nuna cewa yadda kuma suke adawa da duk wanda yake saba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makalla hadisin Abdullahi dan Umar da dan sa da ya magana akan la tamna o ima Allahi masajidallah kada ku hana mata bayin Allah zuwa ɗakin Allah masallaci su sallah kawai dan sa sai yake ce min wallahi lanamna'ahunna wallahi sai mun hana wannan matan zuwa masallaci gazabban shadidan nan sai dan Abdullahi dan Umar yayi wato yayi fushi mai tsanani yace ina ga yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada hana amma kana cewa zaka hana wannan hadisin Bukhari da Ibn Majah suka rawaito shi da Abdullahi dan Umar makalla hadisin Abdullahi ibn Mughaffal ya da wani dan dan uwa sai ya ga yana yin hasbu shine ka sanya tsakanin Ibrahima da sababa ka sa tsakuwa ka ringa dallata dallan tsakuwa haka sai ya ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ya ce la tasiri faida wala tankiwa aduwa wa innaha taksiru al-ain wa tafqa'u al-ain yace wannan dallan da kake ba zai kama bai kai matsayin ya kama ma abun farauta ba tunda ba farauta kake yi ba sannan ba zai kashe ma makiya ba kadai abin da zaka yi shine ko dai ka fasa wa mutane ido hakuri kuka ciɗiwo mutane ka fasa mutane hakuri ko kuma ka fasa musu kiyaya yace to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kawai sai ganshi wata ran yana yi da ganshi yana yace to kai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma kai kuma kana yi to bazan kare ma magana ba haka Abdullahi ibn Mughaffal bazan kare ma magana ba kaga sahabbai wato bayan bin sunna da suke yi to kuma in ma kana saba ma sunna ko kai musulmi ne to kuma ba ruwan su da kai sai ka zo ka bi wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan ya nuna kimar su ya nuna darajar su su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai na Umar yake cewa ya je Zulhulaifa ya salla sai yake ga mutane abin da yasa ya salla a Zulhulaifa shine asna'u kama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna nayi ne kamar yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata makalli Hudaybiya lokacin da sai na Uthman shi ya samu dama ya shiga cikin garin Makka wanda mutanen Makka suka ce to shi ya sun yadda shi ya zo ya dawafi amma manzon Allah sallama sai shekara mai zuwa ya dawo sai su wannan Uthman yake cewa ai idan ni yanzu ne zo ne tawafi sannan manzon Allah sallama ya zo ya dawafi a bayana to kaga wannan abin da yake nuna annabi yayi koyi da ni yace to ai ni bazan yi dawafi ba har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi dawafi mana ko da aikin alkhairi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aikata sannan zai zanto cewa dan adam ya samu damar ya aikata domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne za a yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana man kana yarju Allah wal yawm al-akhir sayyidina ali Allah ya kara masa da wannan magana da ke fada suna cikin littafin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a na dan fodiyo da yana bayani akan yadda sahabbai suke biyayya ya kawo magana sayyidina ali cewa sayyidina ali ce ni bazan taɓa barin wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda maganar wasu daga cikin mutane mana duk wani mutum zai zo ce kai zafin addini ka fiye tsari ka fiye kaza kaji cewa wannan ya hana ka bin annabi sallallahu alaihi wasallam yi mai da'a sayyidina ali ce shi ba zai yi wannan ba
abada
har abada an fudu ya kawo ta kissa mai burgewa ta Abdullahi dan Umar wata rana an ga Abdullahi dan Umar ya zo yana juyawa da abin hawan shi a wani guri sai aka ce masa to ya yake yi me yasa yake yin wannan sai ya ce wallahi shi abin da yasa ya zo yana wannan abu kawai yana yi ne saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi
kenan
wannan shine dalilin da yasa ya zo yake yin abu kaza su sahabbai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin abu kawai zafi kayan su wannan ko dan adam ya gane ko dan adam bai gane ba saboda me Allah tabaraka wa ta'ala ya fada ce wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim to kaga wannan su komai su suke shi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to wannan shine abin da suke yurko da shi saboda sun san da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar tsira kuma wannan da'ar ita ce ta jawo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suka samu kimar da Allah ya zabe su dama su zababbun Allah ne suka samu kimar da Allah ya tsarkake zuciyar su suka samu kimar da Allah ya ba su aljanna sun suna duniya kuma Allah ya ba su kariyar da ba wani mai son ruguza addini ko mai son lalata addini da zai zo yana zagin su yana cin mutuncin su wace sai an samu wanda za su mai inkari kuma su bayyana falalarsu kuma sannan mutane Allah madaukakin sarki ya jefa wannan gaskiya a cikin zuciyarsu su fahimta wannan shine karshen darasin mu a wannan satin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sauraro muna amin sauraro wannan ainihin tattaunawa da Barisa Ishaq Adam Ishaq akan yadda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke masa bayani biyayya sallallahu alaihi wasallama ko sun fahimta ko ba su fahimta ba ko a rin jin daɗi ko a rashin jin daɗi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to an ji an bi kawai Allah ɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu ikon kwaikwayon waɗannan kyawawan tadoji nasu ya azurta mu makotaka da su a gidan karamu muna godiya ga Allah ɗaukakin sarki da ya ba mu ikon zuwa ƙarshen wannan zama na biyar insha Allahu ta'ala mako mai zuwa za ku ji mu da zama na shida tare da shi barista ɗin Ishaq Adam Ishaq gama imam masallacin juma'a na al-imam al-bukhari wanda ke rijin zaki a madadin shugabannin shirin shugaban shirin malam salisu idris ya kasai kuma kwamitin alhawadiyun wanda suke daukar nauyin kawo muku wannan shiri a duk mako da na gabatar alqasim Abdulrahman da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya.